أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ان وما صارم منك سجن نيسا نمك سلم ايدن تدين مسلم شيء تشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasal littafin diwanin Sheikh Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaaraka wa ta'ala anhu, wanda muna na a cikin tafsirul usul, kuma zamu tashi a harfuz zai, wato shine harafi na zayyun zaira kenan ko shine. Sheikh radiyallahu anhu yake cewa harfuz zai harafi kenan na zayyun. Zamam turika ba shauqi anhul mujamma'a bihi jama'a Allahul mafakhira ajma'a. Shehu ya ce zamantu na sanya ragwama rikaba shauki ta abun hawana na begi, kuma an hulmu jama'a na nufi wajen annabi Muhammadu shine al-mujamma'u, din shine da suna al-mujamma'u, saboda shine Allah ya tara dukkan alkhairi a cikin shi. Bihi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama jama'a Allahul mafakhira, Allah ya tara dukkan abun girma da alfahari. Ajma'a baki da yawa ma'ana duk wani girma da cancanta alfahari da shiya, to Allah ya tara shi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato ne yana magana cewa zaman turika ba shauki na sanya ragwama ta abun hawan begina, wato shine shi Sheikh radiyallahu anhu abun da yake hawa ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba taguwa ce ba, ba wani ba, a shi shauki soyayya ta da yabo ne ga manzo Allah, sune abun hawa ne wadanda yake hawa ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zaune a kaulakh, to amma kuma gashi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan shauki nashi da begi din ko a yanzu ya kowa sani. Kana zaune kana ai kai ma kanka sai ka je wani ridiya ko kana zaune a yanzu sai zuciya ka ta kiyasta maka yanzu in ka ga dama ne zaka iya lissafa kai ga ka yanzu ka tashi ka tafi waje kaza, ka je wuri kaza, kuma ga yanzu ka yi abu kaza, ka shiga daki wuri kaza, kai duk zuciyarka sai ka tsara maku, to ka gani. To wannan shine yaka nufin, to shi wannan shaukin da bege to shine abun hawa ne fa, kuma in ya haushi ba inda yake tunkara sai zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to shine zamanto na sanya ragwama, kamar kace lizzami kenan ko shine zamanto na sanya lizzami ko kace na sanya ragwama rikaba shauki ta abun hawa na bege, kuma an hulmu jama'a na nufi wajen manzo Allah sallama. Wanda kamar yadda na faɗa din misali, kamar yadda mutum ya sani kana wuri ɗaya yanzu sai ka je wuri da yawa ko, wanda in misali yanzu duk wurin da ka taba sani ka taba zuwan shi, yanzu ce ka tana iya kiyasta maka shi wurin ga yanda yake ga wurin abaki, to yanzu misali zuciya ka sai ta kiyasta maka yanzu ga ni na zo wurin nayi kaza nayi kaza ko, yanzu ba ka shi ai waɗanda ma suke shidanu wanda suka samu halaka shidan a gaba ko, sai su rika yin tawaya kawai da yarinya irin su lalata misali, za su rika yin maganganu da sauran abuwa bisa ga duk zuciyarsu suka ga za ta tsara musu wannan ko ga sun yi abu kaza da ita, sun yi abu kaza duka, har ma dukkan su wai kowanne yana nufin ya biya da sha'awar shi a nan wurin a waya, wal iyazu billah la ya kare mu. To kaga nan ne misali wannan hakki ne kenan, kaga ashe in kana son abu zuciyarka za ta tsara maka komai kai ne ko, to shi kuma Sheikh radiyallahu anhu ba abin da a tunanin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda haka shi a cikin shauki ne, shi yasa shi wannan shaukin da su yadda a cikin zuciyarta da ita yake zuwa wurin manzo Allah, sai ya ga gashi ga manzo Allah ya zo wurin manzo Allah ga abin da an kai, to shine yace al-hulmu jama'a ina na nufi watan wajen manzo Allah, shine al-mujamma'a daga cikin sunan manzo Allah ne mujamma'a din, to shine ma'ana al-mujamma'a shine wanda ya tara dukkan alkhairi baki daya. Bihi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama jama'a Allahul mafakir, Allah ya tara dukkan abun girma, wato dukkan wani abun girma wanda ya isa ayi alfahari da shi, ya shine jama'a Allahul mafahir, Allah ya tara dukkan abun girma a jama'a a cikin manzo Allah, a jama'a baki daya a cikin manzo Allah sallama. Kharajtu bihi min kulli dhikin wa shiddatin dakhaltu bihi hisnan hasinan mumanna'a. Shi wace kharajtu na fita min kulli dhikin daga cikin dukkan kunci wa shiddatin da tsanani bihi saboda albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma dakhaltu na shiga hisnan watan bene hasinan abun katangancewa ma manna'a abun karewa ma'ana wanda ba wani wanda zai iya shiga ciki ne to bihi na shiga saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai ma'ana shine na samu kariya da tsari saboda albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga shine yake cewa karajitu na fita min kulli dhikin daga dukkan kunci wa shiddatin da tsanani bihi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai yanzu idan mutum yana cikin tunani yanzu shi shi wai yana nufin in yana cikin tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan lokacin duk wani kunci da tsanani gaba daya ya fita daga cikin shi baya cikin shi gaba daya tunanin shi manzo Allah ai ko yanzu duk wanda wani abun da yake so shine a tunani ne da zaran ya shiga cikin nazarin wannan abun duk ya mance da duk wani rigima da duk wani dashin hankali da yake ciki duk ya mance shi ko to shi ko manzo Allah ne sallama abun tunanin shi abun ambato ne to shine da shi ya yake fita daga cikin dukkan wani kunci da takura. Yace kuma dakhaltu na shiga hasinan wata katanga ko kace wani bene hasinan watan mai katangantacce mumanna'a abun tsarewa ma'ana wanda ba wani abu wanda yake iya zuwa ya ratsa shi ya ratsa bango ne har ya shiga ya kai gari ne da ne cutawa to na shiga ciki bihi saboda alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nabiyyun azimul qadri miftahu rahmatin bihi sirtu 'aynal jayshi laytan mudarra'a shi wace nabiyyun shi annabi ne shi azimul qadri mai girman daraja miftahu rahmatin mabudin rahmar Allah bihi da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sirtu nizamu ayinal jeshi shugaban rundunar yaki da son zuciya laythan ina zaki mudarra'a abun sanya musulki wato yace nabiyun shi annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin annabi ne shi wanda yake azimul qadri mai girman daraja cikin annabawa ma shine sama ai wala kad faddanna ba'dhan nabiyina ala ba'din to manzo Allah shine sama azimul qadri ne shi mai girman daraja miftahu rahmatin kuma shine mabudin rahmar Allah saboda haka shine rahmar ma ko haka Allah subhanahu wataala yake fada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aikuka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka don ka zama rahama ga talibai ko shi da ma rahmar ce ta Allah kuma da kanshi sallallahu alaihi wasallama ya fada ana rahmatul muhdatu ni ce rahmar Allah ni ne rahmar Allah don kullalla da Allah ya dauko ya bahalta to shine rahama din ko to shine miftahu rahmatin shine mabudin rahama duk in baka bi wata hannun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama to magana samun wata abu na rahama ai bata so ba don shine rahama din bihi kuma ni da manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda albaka ce da shi yake sirtu nizamu ainar jeshi ni ne shugaban rundunar yaki da nafsu ai an sani jihadun nafsi shine babban jihadi ko kamar yanda lokacin da aka dawo da wurin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ga masahabbai mun dawo daga karamin yaki zamu je babban yaki yanzu sahabbai sun ga wasu yin shahada wani ya ji rauni an shawo wahala wannan gari amma kuma an ce karamin yaki ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce jihadun nafsi to shine babban jihadi wato yaki da zuciya dan yanzu kana aikata ka gamo ka kashe kafiri ita kuma ta zo ta kashe kansu ko don sai ta saka ka aikata wata takwaba mumuna wanda za ta ruguza duk ayyukan da kai na ibadan lada Allah ya kare mu to shine shi wace to na zamo shugaban rundunar yaki da irin wannan jihadin babban din shine sirtu na zamo ainal jeshi ni ne ainihin runduna kuka ce ni ne shugaban runduna ta yaki da sun zuciya laythan ina zaki mudarra'a abun sanya musulki ba irin wanga zaki wanda aka hili ba da sulki ba ko lisani zikrul mustafa sayanaluhu madihun zakiyul arfi daharan mushayya'a shi wace lisaniya harshe na zikrul mustafa ambaton manzo Allah ne sallama sayanaluhu madihun da sannu yabo wani irin yabo zai sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakiyul arfi mai tashin watan kamshi da haran tsawon zamani mushayya'a abun rakawa da hidima cikin addini ko kace mushayya'a abun yadawa shi yabon wanda zai ga mai duniya wato anan shewa yana fada cewa lisaniya harshe na zikrul mustafa ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato aka ce mubalaga ce nan ko shi harshen nawa ambaton manzo Allah ne da kanshi ka san duk wanda ya kai matuƙa cikin abu misali yanzu kamar wani mutum wanda yake adili mai cikakken adalci to ai kaga iri ne in ana so a faɗi sai a ce mashi adilun ko ana faɗa haka nan adilun malmakin a ce mashi al-adil misali sai a ce mashi adilun shi adili ne shi ya dun shi ne adalcin gaba daya to mubalaga kenan to shine watan saboda mubalaga ne yace to shi harshen nashi ambaton manzo wai saboda yawan ambaton manzo Allah shine sai yace to harshe na ambaton manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma zaka iya fassara cewa lisaniya harshe na sayanaluhu zikrul mustafa da sannu ambaton manzo Allah zai same shi madihun wani irin yabo ne zakiyul arfi mai tashin kamshi dahara tsawon zamani mushayya kuma abun yadawa shi wannan yabo din kaga da zai iya dauka to shine watan lisani zikirul mustafa har shi na shine ambaton manzo Allah sallama sai naluhu madihun da sannu yabo zai samu manzo Allah sallama daga wannan harshen nawa zakiyul arfi kuma shi yabon nan mai dadi mai tashin kamshi kamshin mai dadi daharan duk tsawon zamani ko mushayya'a abun yadawa shi wannan yabo din in ka dauka abun yadawa din ai ya zama abun yadawa din daga shine yanzu ya game duniya ko wannan yabo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi radiyallahu anhu yayi in kuma ka ce mushayya'a abun rakawa da hidima cikin addini wato yabon kuma yana tare da hidima a cikin addini bayan yabon manzo sallama sai ya ce sa'khudumuhu fi kulli waqtin wa burhatin ila Allah shukran munshidan wa muqaddi'a ya ce sa'khudumuhu da sanu zan hidimta mashi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci wa burhatin da kuma kowane irin lokaci dai da waqtun da burhatun duka lokaci yake nufi ko to shine fi kulli waqtin a cikin kowane lokaci wa burhatin da kuma kowane irin sa'a kowane lokaci ila Allah shukran ina mai godiya wato don godiya ga Allah shine shukran don godiya ila Allah zuwa ga Allah munshidan zan tayi wannan din ina mai rera waka wani na wa muqaddi'a kuma ina mai yanka kafiya ta ta waƙanni kuma wato yace sa'khudumuhu zan yi yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin a kowane lokaci wa burhatin da kuma kowace sa'a ma'ana shine kowane lokaci dai to sai yace kuma shukran saboda godiya ila Allah zuwa ga Allah zan tayi wannan yabo din nan da wannan hidima munshidan ina mai rera waka wani na ma'ana in karanta ta wani waƙoƙin da waɗansu sun kai na yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan rira su wa muqaddi'a kuma ina mai yayyanka kafiya wanda zan kirkiro na wani kuma yabon in yi duk zan hada shi yasa ayan kaddi ba yabon da shehu radiyallahu anhu zaka sami shakan ku yanzu in ka dauko tun daga tani'a ai kaga tun farkon ta ka gani ha hadawa ne an kai ku sai kaga akwai yabon su Hasan ibn Sabit su Abdullah ibn Rawah su wani duka ma'ana dai sai kaga an tattaro yabo ne na su Ibn Sina da Sidin da sauran dai duka dai tun daga tani'a zaka gani shi ma kai ne na cikin diwanin zaka samu waɗansu baiti sai ka ji shehu yana faɗa ko zan faɗi baiti kila qabli wa innahu maqali kaza kaza dai da sauransu duk zaka ji misali duk akwai irin waɗannan din su ma to shine ka rufe shawun munshidan ina mai rera yabo amma na wani na wa muqaddi'a kuma ina mai yayyanka kafiya ta yabo ni na waɗanda kai na wanda zan kikirwa dai in yi li'anni mata alzamtu fikri ya madahu khalastu min al'athami ajma'a akata'a yace li'anni saboda ni mata alzamtu fikriya duk lokacin da ni lizimta ma tunani na madahu yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a wannan lokacin khalastu sai in tsalkaka ko min al'athami daga dukkan laifuka ajma'a baki daya aka ta'a dukkan su da ajma'u da aka ta'a dukkan su ma'ana duk gaba daya ake nufi to shine yake cewa li anni la haqiqa ni saboda ni mata azamtu fikriya mada wa duk lokacin da ni lazimta ma tunani na yabi manzo Allah sallama wai duk lokacin da tunani na da nazari na yake cikin sha'anin manzo Allah sallama to tun daga wani lokaci ni khalastu sai in alkaka in fita min al'athami daga dukkan wani laifi duka ajma'a gaba daya aka ta'a baki daya ma'ana shine dukkan yabin baki daya wato dukkan laifuka gaba daya sai ya fita daga cikin su saboda albarkar yabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da wannan ajma'u da aka ta'u duka ma'ana wai baki daya ake nufi duka khalastu min al-ishraki wash-shakki wal-wana ila jannatil irfani hurran muqanna'a shi wai ce khalastu na tsalkaka min al-ishraki daga barin shirka da Allah wa shakki da kokanto cikin lamarin Allah walwana da rauni duk na fita daga cikin su ila jannatul irfani na tafi zuwa ga aljanna nan ta sanin Allah hurran ina da muqanna'a abun wadatar mazuci ma'ana mai wadatar zuci yace khalastu na tsalkaka na fita min al-ishraki daga barin shirka shirkan nan ma kowace iri ko shirka babba ko karamar ko ma wace iri ce dai daga cikin shirkuke shi wace duk na fita shirka babba ai mun sani dai ko bautar wani Allah shi wace ai mun riya mu wace runtuntuni wa shakki shirka ita ma karama su riya su sum'atu su so duka shi wace duk na fita daga cikin su baki daya duk ba tare da su wa warwana da shakki da kokanto wato wanda shine ga nufin zaka ji shi yasa zaka ji ma a wani baiti can gaba ko yana cewa walau wa asgaru atba'i bari'un min ash-shirki yace ai ni ko dan karamin mabiyina ai ya kubuta daga shirka kaga balle shikenan radiyallahu anhu to shine khalasu na fita min al-ishraki daga barin shirka da Allah ko wace irin kalan nau'in ta shirka din ko mi karamcin ta ko na fita ba ni cikin ta washakki da kokanto cikin lamarin Allah don na fita babu wani abu da nake da shakku da kokanto cikin shi lamarin Allah walwana da rauni don na fita daga cikin rauni na tafi ila jannati alfani zuwa ga aljanna nan ta sanin Allah wanda wanda ya san Allah matsayin yana cikin jin dadi ne da murna da farin ciki wanda ya mafi aljanna dadi yayi to shine ci na tafi zuwa ga aljanna sanin Allah wannan malamai su san jannatul irfani din nan ne sanan naci yawa malamai su san da haka din yace hurran ina matsayin da muqanna'a watan mai warata zuci watardadu dhikrul mustafa dahara rahati wa ruhi wa rauhi sami'an wa musammi'a ci wace watardadu dhikrul mustafa maimaita ambaton manzon Allah sallama to addahar tsawon zamani rahati shine hutawata wa ruhi shine rayuwata wa rauhi shine iska daddan iska na shaka sami'an ina mai ji wa musammi'a ina mai jiyarwa wato yana magana iyawan ambato da maimaita ambaton manzon Allah sallama tsawon zamani yace to shi hutu ne shine watar dadu zikril mustafa maimaita ambaton manzon Allah abun zabi addahar tsawon zamani rahati ne shi hutawata shine nika hutawa in ji dadi a cikin iyawan ambaton manzon Allah ko shin ta maimaita wani kuma wa ruhi kuma shine rayuwata ne don kowane lokaci ne cikin nake to haka shi an rayuwata shine nake tare da shi wa rauhi kuma shine daddan iska na shaka wanda nake jin dadi ko in ji dadin shi ko kaga kamar irin kamshin turare da mai ana cewa rauhin ko wani biko to wa rauhi da iska na shaka wanda nake shaka ina jin dadi to yabo manzo Allah da ambato ne ni shine sami'an ko ina mai saurare ne ma'ana wani ne ka yabo ina saurare wa musammi'a da kuma ina mai jiyarwa ko kuma ni ne nake karantawa ma'ana ana saurare to ko in dai ni ka karanta ina jin dadi shine hutunawa in kuma ni ne kai ana saurare kuma duk dai haka din ne radiyallahu anhu shewki nan wa madhu siwal hadil muqaffa madallatun wa ma yanum fa kullul madhi fihi mujamma'a shewaci to wa madhu siwal hadi wa madhu yaban siwal hadi wani manzo Allah wanda bai jingina da annabi din ba sallama al muqaffa abun bi din nan manzo Allah kenan to yabon wani ne wanda bai jingina da annabi ma madallatun kaskanci ne wa mainun kuma ƙarya ne don haka fa kullul madhi dukkan yabo mujamma'a abun tarawa ne baki ɗaya fihi a cikin manzo Allah sallama wato ne yace wa madhu siwal hadi yabon wani manzo Allah sallama al muqaffa abun biya madallatun kaskanci ne to wannan shehu abun da yake magana ba wai yana hana ka yabi wani mutumin kirki mutumin Allah masoyin manzo Allah sallama ba shi yake nufi ba a'a ai shi ma da kai ne shehu din radiyallahu anhu yana yabon shehu yana da baituka na yabon shehu tijani ko ba ma shi bane ma cikin diwanin da zamu hadu su Imam Malik su Imam Shafi'i su Imam Abu Hanifa su Abdul Hanbal duka radiyallahu anhum zamu ji dubai tuka wadanda yake yabon su ko su Ahlul Bait su duka ai da shi yana yabon su to ba wai yana nufin ya soke gaba ɗaya wai kwata kwata ba a yabon wani mutumin Allah mutumin kirki maso yi manzo Allah ba shi yake nufi a'a ka yabe wani mutum wanda bai jingina da manzo Allah ba sallama to ƙarya ne kuma bata lokaci ne shirme ne kawai kai in dai mutumin bai jingina da annabi ba amma yanzu misali sai ka yabi Shehu Tijani radiyallahu anhu saboda me saboda yana jika manzo Allah yana masoyin manzo Allah sallama ka yabi Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu saboda yana masoyin manzo Allah sallama ka yabi wani sheikhi naka saboda yana masoyin manzo Allah sallama wannan duk daidai ne an fahimta ba shi Shehu ka magana kai ne ba da uwa uwa wallahi ka yabi sahabbai ko ka yabi ahlul baiti ba su ba ma magana su akai wannan su gaba ɗaya duka to shine shi kanin ba wai su yake nufin ya hada kai ba a'a yabon dai wani wanda bai rabu da annabi ba bai jingina ga manzo Allah ba masoyin manzo Allah ba to shirme ne shine wa madhu siwal hadi yabon wani annabi mai shirewa din nan wanda al muqaffa abun biya to mazallatun kaskanci ne kai wani wanda bai jingina da annabi ba to ai ka kaskanci ne wannan ka wulakanta da kanka don dai kurin wai shi mai kudi ne ko wani mai saurata ne shi ko wani mai mulki ko wani mai wani fada aji ne kazo kana yabo ne ai mazallatun kaskanci ne wa mainun kuma ƙarya ne don yabon ba na gaskiya bane kuma ƙarshe sai ka ta yin ƙarya ciki ka ta faɗin abin da bai yi ba abin da baya ba irin kyautar da baya sai ka faɗe ta irin inda bai kai ba ka kai shi ko to amma yanzu in ka yabi wani bawan Allah misali muqaddara sai a ce wani shehin ka ne malamin ka ne wanda shine kai ka waƙoƙi ne yabo gare shi to ko da kai wannan yabo gare shi kai abin da ya saka mai shi saboda yana masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kusanci ne da manzo Allah shi yasa kake yabon gare shi ko to yanzu yabon ya koma ga wa kenan kaga ya koma wurin manzo Allah kenan nan ko tunda saboda yana na annabi ne shi yasa kai yabe shi ai kaga ya koma ga annabi kaga kenan in kai yabe wani shehi wani malami mutumin Allah wanda yake watan masoyin manzo Allah sallama to kamar kai yabe manzo Allah ne ko tunda kaga saboda annabi ne kai yabe shi dan yana na annabi kai yabe inda bai so bai cikin masoyin manzo Allah ai kaga ba ruwan karshe ya yawa to shine yabon wani manzo Allah sallama wanda bai jigina ga annabi manzo Allah tun kaskanci ne wa mai ne kuma ƙarya ne fa kullul marhi don haka dukkan yabo mujamma'a abun tarawa ne fihi a cikin manzo Allah sallama saboda haka yanzu in kai wani mutumin kirki wani shehin malami masoyin manzo Allah sallama to kaga dai ya koma zuwa ga annabi ne dai wannan yabo din fa min judihi dunya wa ukhra wa ilmuhu hamadda ila man lawhi ba'd allazi wa'a shewa yace sai ka dauko wannan fa'un din sai ka ce fa dunya wa ukhra da lafira min judihi daga cikin baiwa ta yi shi manzo Allah sallama wa ilmuhu ilmi ne ba'dul ladhi wa sashin abun nan da ya kiyaye shi ilmin na manzo Allah sallama to amadda qilamal lawhi shine yayi ma alqalamin nan lahun mahfuzu madadi ya rubuta abin da rubuta ga lahun mahfuzu din wato nan yace fa dunya wa ukhra da lahira min judihi daga baiwar manzo Allah ne sallama wato ma'ana shine ko ai ka kaman halka mun ta gabata mun karanta hadisin nan da imam al-hakim ya ruwaita na annabi adamu da ya tawassuli ko da manzo Allah sallama karshe ma Allah madaukin suke kiga mai cewa walaula muhammadun ma khalaqtuka ku hamma wata ruwaya kuma yace ba don ka ba kai manzo Allah sallama da ba don manzo Allah sallama da ban halacci aljanna ba ba da ban halacci wuta ba to ai kaga saboda kwatan duniya da lafiyar saboda manzo Allah ne sallama saboda na farko dai kar mu manta daga hasken manzo Allah ne sallama aka halicci sauran halitta ko sannan kuma saboda a gwada mana haka yanzu kaga shi wancan hadisin aya gwada ma annabi adamu alayhi salamu cewa ba don manzo Allah ne ba da ba halicce shi ba kuma mun sani ita kasar nan Allah ya halicce ta ita kuma domin watan annabi adamu ya zauna a cikin ta ya zama khalifan Allah bayan kasa to shi annabi adamu wanda zai zauna a nan duniya din a kasa din ya haifi zuri'a wanda za ta zama halifa na Allah din a bayan kasa to sai an ga ta shi asulin da ba don manzo Allah ba da ba a yi shi ba to in ba a yi shi ba kana ganin ana yin ita kasar wanda zai zauna cikin ta ba za a yi ba kaga shi dukkan saboda shi aka samu kenan kuma yanzu misali zai kaje mutum yana cewa ai abinda Allah yake cewa alqur'ani ai wal arda wada'aha lil anami ai ita wannan kasa Allah ya ce saboda talikai ya halice ta wai ba saboda manzo Allah ba wai saboda sauran halitta talikai to dan Allah yanzu muqaddara yanzu misali ya ce talikai saboda su aka yi to shi manzo Allah baya cikin talikan ne shi kakaba ta fa yanzu shi mai wannan fada din shi kai ne saboda shi ya anka yi duniya dan yana cikin talikan saboda shi anka halice ta to me yasa fitar da manzo Allah shi kuma shi bai cikin talikan sai ka bar konan wurin ka bar manzo Allah da mana yana cikin talikan to shi ma saboda shi an kai tanki nan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yanzu wa sayyidul anami ai manzo Allah shine sayyidul anami sallallahu alaihi wasallam ko shine shugaban talikan wai ba da ma ba shi yana cewa in kaji namu da mai shi saboda haka manzo Allah sallama shine shugaba saboda haka to shine wa min judihi dunya wa ukhra wa ilmuhu kinan wa min judihi dunya wa ukhra to shine kaji sai imam Musa yake cewa ko wa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal qalami wanda shine wadansu so ga ne an kai manzo Allah inda bai kai ba to abinda ba a ce manzo Allah Allah ba ba a ce mashi nan Allah ba ba a kamanta shi da Allah subhanahu wataala ba to ina magana wuce gona da iri ai duk abinda zaka faɗi na girma manzo Allah ya kai ka faɗa shi kurum inda baka ce mashi Allah ba ko dan Allah ba don haka duniya da lahira fa min judihi daga cin baiwa manzo Allah ni sallama sannan wa ilmuhu ilmin manzo Allah sallama to ba'dul ladhi wa sashin abun nan wanda ya kiyaye shi ilmin na annabi wai sashin wani sashi daga cikin ilmin da manzo Allah sallama ya kiyaye to amadda shine ya ƙari ko kace madadi ga kilamal lawhi alqalam alqalamin nan na lawhul mahfuz wato wai ma'ana ba ilmin manzo Allah gaba ɗaya ba wani sashi dai daga cikin ilmin da manzo sallama to shine yayi madadi ga ilmin lawhul mahfuz wanda aka rubuta ga alƙalamin da ya rubuta ga lawhul mahfuz idan aka rubuta duk abin da aka rubuta din an fahimta saboda haka kar ka dauka wai kamar ilmin Allah duk gaba ɗayan ga lawhul mahfuz yake ba an wuce nan fa a san da haka kar a takaice Allah ubangiji madauki saki yafi karfin ilmin da ce duk yana cikin lawhul mahfuz gaba ɗaya ko saboda haka mutum ya dauka duk ya ji an ce haka nan sai ya ce to kenan me an ka rage cikin ilmin Allah kenan duk ilmin Allah ne ya sani ba shi yake nufi malam ya hankuri ba shi yake nufi ba saboda haka shi Allah ya lauhul mahfuz ba iyaka ilimin Allah ne a cikin lauhul mahfuz ba Allah subhanahu wataala Allah madauki sarki yafi karfin ilimi ne ya tsaya ga bakin lauhul mahfuz kuro yawa to wannan shine to da haka wa ilmuhu ilmin manzo sallama ba'dul ladhi wa asashin abun da ya kiyaye a madda shine yayi madadi yayi ƙari kilamal lauhi ga alqalamin nan na lauhul mahfuz wanda ya rubuta abun da aka rubuta ga lauhul mahfuz din wa min husnihi hurul jinan tazayyanat wa min nurihi nurul buduri tafarra'a sai ya ce hurul jinani ɗan mata aljanna ɗin nan masu haske tazayyanat, sun yi ado min husnihi daga kyawu ne, sai ka dauko wannan wawan ka ce wa hulul jinani, matan aljanna wato kyawa din nan, tazayyana sun yi ado min husnihi daga kyan manzo Allah sallama. Sannan nurul buduri, hasken watanni annabawa kenan, shine hasken watanni a wa min nurihi daga hasken manzo Allah ne sallama tafarra ayar risatu, wato ne yace wa hulul jinani dan matan aljanna kyawa din nan tazayyana sun yi ado min husnihi daga kyan manzo Allah sallama, saboda haka duk ajin suka samu sun samu ne saboda shi. Tunda ai kaga misali aljanna za a shiga ne saboda annabi din, in kuma an ka shiga wata ita ma don annabin za a shiga sallallahu alaihi wasallama, za ka shiga aljanna saboda son ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. In ma daga cikin al'ummomin da sun ka gabata ne, ba wai cikin al'umma manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama, ai mun ji annabawan nasu ma da kansu manzannin nasu, Allah ya tabbatar musu da lalle in manzo Allah zai same su za su yi imani su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su aje ko su bi shi. To in ba su yi ba, ai ka karshe matsala kenan ko? To kenan saboda haka za a shiga manzo Allah aljanna ne saboda an yarda da manzo Allah da imani da shi da soyayya gare shi. Za a shiga wata kuma ne saboda kin manzo Allah, ai ana kin manzo Allah kuma a shiga wata Allah ya kare mu. To shine. Sannan yace nurul buduri, hasken watanni sune annabawa, sune ma'ana watanni din. To sai ka ce wa nurul buduri, hasken watanni min nurihi daga hasken manzo Allah ne tafarra ayar risatu. Wa min alihi ayun nabiyina qablahu fa laysa siwal bukhtari khafada rafa'a. Sai yace ayun nabiyina, mu'jizujin annabawa kabla wadanda aka gabanin manzo Allah sallama, to wa min ayyi daga cikin mu'jizujin manzo Allah ne shi ma, dai sai ka dauko wannan wawan ka ce wa ayyun nabiyina, wawan na farko sai ka dauke shi ka ce wa ayyun nabiyina, mu'jizujin annabawa kabla hu gabanin shi, to min ayyi daga cikin mu'jizujin shi ne shi manzo Allah sallama, saboda haka duka daga cikin ne suka samu, ko suka samu aka dayan masu, shi yasa zaka samu kowane manzo din sai kaga Allah madaukin sarki ya ba manzo Allah mu'jizar da ta wuce tashi. Sai ce fa laysa siwal mukhtari, ba wani manzo Allah abun zabi, khaffada wanda yake saukar da darajar wani, rafa'a ko kuma yake daga darajar wani, wai ma'ana shine cikin halittar Allah kaf, ba wani wanda shine yake daga darajar wani ya saukar da darajar wani, manzo Allah ne wanda in ka so shi ka girmama shi ka yi biyayya gare shi zaka samu daukaka, manzo Allah ne sallama wanda in kai abin da ba daidai ba na rashin imani da shi da rashin mutuntawa da rashin girmama kuma sai kai kasa, saboda mi saboda kishin shi da Allah subhanahu wataala yake yi. Sannan kuma kana ya fasara fa laysa siwal mukhtari, ba wani manzo Allah sallama khaffada wanda yake kasa kasa shi wannan abun, rafa'a ko kuma wanda yake sama, wai ma da shi ne da halitta kasa su mu kenan ku, da halitta sama su mala'iku rana wata da sauran taurari duka, to babu wani irin manzo Allah sallama duk sai ya dauka shi ne fa laysa siwal mukhtari, ba wani manzo Allah sallama khaffada wanda yake kasa kasa rafa'a ko kuma wanda yake daukaka, duk babu kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fakanzul baraya wa huwa sirru ilahihi fala wallahu la tulfi aliban tamatta'a. Fakanzul baraya, manzo Allah shine taska ta talikai baki daya, wa huwa sirru ilahihi kuma shine sirrin ubangiji ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, fala wallahu ba dan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam la tulfi aliban, da ba zaka samu wani daya tamatta'a wanda yaji dadi ba, wato manzo Allah shine taska, taska ce ta talikai baki daya wanda dukkan komai nasu yana nan ciki ne sallallahu alaihi wasallama, duk alkhairin da ake nema baki daya suna cikin shi. Allahu akbar. Yace kuma shine fakanzul baraya, shine taskar talikai, wa huwa sirru ilahi kuma shine sirrin ubangijin shi, shine sirri na ubangiji, saboda haka ba wanda ya san menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunsa baki daya, sai dai a san abin da an ga sani ko, kuma idan an ga bashi zai faɗa mana cewa Muhammadun lam ya'rifu ghayru ilahihi, in ba ubangijin shi ba wanda ya san shi, kaga sirri ne kenan na Allah. Saboda haka kuma shi ma tsakanin shi da ubangijin kaga akwai sirrin da ba da sani ko, kamar yadda yake faɗa hadisi yake cewa li waqatun ma'allahi la yasauni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, ina da watan wani lokaci tsakanin ina da ubangiji madaukin sarki, ba wani manzo don manzanci ko wani mala'ika mai kusanci wanda ya san abin da tsakanin mu, fala wallahu ba dan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ala tulfi aliban, da baka samu wani daya tamatta'a da yaji dadi ba, saboda haka duk albarkacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake ci, a azkuru hajati a maskutu sayyidi alayka salatullahi wasahbi ajma'a, yace a azkuru hajati, to nan yanzu za a gana kenan da manzo Allah, dama in zaka ji shehu yana cewa alayka salatullahi summa salamu hudinnan alayka dinnan da tasbida da watan mukhadaba dinnan, to gashi yana ganin manzo Allah ne a lokacin, yana ganin manzo Allah ne, gashi ga manzo Allah yana ganin shi ne, to yanzu nan kaga an gana kenan, yake cewa a azkuru hajati, shin ya ambaci bukatuna Amas kutu koko in shiru sayyidi ya shugabana manzo Allah sallama shin in fadi abin da bukata koko da in shiru kurun ba ma sai na ambata bai rasulullahi Allahu akbar shin ya azkuru hajati shin ya ambaci bukatuna amas kutu sayyidi koko in shiru shugabana kai kana da shiru da alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi sallama wa sahabi da sahabbai ajma'a baki daya Allahu akbar to kaga nan ne shikenan ya ga cewa to ai ma ba sai ya ambata ba ai magana ta kare ai an san bukatun kai saboda ka ba sai ya ambata ba kawai sai dai salati yace salati Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi kaga gashi yana bukata ba shine alayka salatullahi aminci Allah ya tabbata salati Allah ya tabbata gare ka wa sahabi da sahabbai ajma'a baki daya ko ka dai gashi bai salati ba sahabbai radiyallahu anhu saboda ganin girman ma gare su to alhamdulillah zamu tsaya sai mu sake dawowa Allah ya mana jagora Allah ya kara mana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da mu da shehudin radiyallahu anhu baki daya muna fatan Allah ya hada mu da a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima qulik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.